Gwamnatin jihar Niger Nigeria ta bada tabbacin sake tsugunar da mutanen da tashin hankalin ƴan bindiga ya raba da muhallansu a jihar. Bayanai dai sun tabbatar da cewa akwai ɗaruruwan mutane da suka bar garuruwansu saboda tashin hankalin ƴan fashin dajin masu sadar mutane domin neman kuɗin fansa da wani lokaci ma sukan kai ga hallaka jama'a. A lokacin da yake jawabi a wajen bikin bada sanda ga sabon sarkin Kagara, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce za su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya domin tabbatar da samun cikakken tsaro da rashin sa ya addabi al'umma.
Sannan da lokaci kaɗan in Allah ya yarda komai zai koma daidai a kusa Kagara, mutane za su koma gidajensu, za su koma gonakinsu, arzikin ƙasa kuma zai dawo insha Allah.
A nashi gefen sabon sarkin na Kagara da ta sha fama da wannan tashin hankali na ƴan bindiga, Alhaji Ahmad Garba Attahiru na biyu ya ce matsalar rashin tsaron ya durƙusar da tattalin arzikin yankin, a saboda haka suna buƙatar gwamnati da ta sake duba yankin da idan basira.
Muna miƙa kokon barin wannan masarauta da mai girma gwamna da ya sake ƙara dantse shi domin farfaɗo da tattalin arzikin wannan masarauta.
Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin ƴan masarautar ta Kagara, musamman akan cigaba da aka samu ta fuskar tsaron, wanda ya bada dama aka gudanar da wannan taro na bada sandar.
Sunana Muhammadu Shahabuddin Isa, ni ne shahidan Kagara. Lallai kam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga kasan ta ga itla'i iri-iri na rashin tsaro, musamman ma sha'anin mutane ga masu aiki da bindiga. Amma Allah da ikonsa da addu'a da jajircewar shugabanni, wallahi abubuwan yanzu an samu sauƙin su kwarai da gaske.
Sunana Ibrahim Ahmed Ushama, sarkin yakin Kagara. Yanzu ana kuna a Kagara ɗaura aure suna da duk wani irin taro da kake zato ana yi ana yi. Shi yasa kuma wannan taro na ba sarki sanda aka samu yin shi.
Shi ma dai shugaban ƙaramar hukumar Rafi Alhaji Isma'ila Modibbo ya yi ƙarin haske akan baƙar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan mahara.
Wannan yanki namu an kai lokacin da Bilahi Azum magidan jama wasu sukan manta su maza ne sai in sun je dutsari saboda yawan tashin hankali da mutanen nan suka addabi. Kai an kai lokacin da in ka fita ka je mena headquarter da ka ce za ka je Kagara, mutane za ka ga suna gaisuwa da kai ne kawai kamar suna ganin kai ka riga kama da duk kenan.
A yanzu dai gwamnatin ta sha alwashin mai da hankali wajen yaki da muggan mutanen nan da ake kira informer, masu bayyana wa ƴan bindiga bayanan sirrin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.